أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله Yau Juma'a 17 da watan Zulhijja shekara ta 1446 Hijiriya wanda ya dace da 13 da watan 6 shekara ta 2025 Miladiyya zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka Al-Jami'us Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala afdalu kitabin ba'd kitabillahi ta'ala muna cikin Kitabul Janaiz Kitabul Janaiz zan mu tashi babe na 26 a cikin wannan littafi mai albarka inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babun idza lam yujad illa saubun wahidun ina ganin ne zan mu tashi ko na 26 ne mun yi na da biyar ina zan baban dake bayanin idan ba a samu ba abinda za a yi likahuni illa saubun wahid sai tuha guda daya zan mu tashi hadisi na 1275 inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Muhammad ibn Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Shu'ba an Sa'ad ibn Ibrahim an abihi Ibrahim anna Abdurrahman ibn Auf cewa Abdurrahman dan Auf utiya bi da'amin an zo mushi da abinci wa kana sa'iman ya kasance mai azumi ne yana cikin halin azumi fa qala sai yace qutila Mus'ab ibn Umayr an kashe Mus'ab ibn Umayr a yaki wa huwa khairun minni yahina alkhairi yace kufina fi burdatin allallabe shi cikin wani bargo in gudi ra'suhu idan allallabe kanshi badat rijlahu qahahuwan shi zasu bayyana saboda bai isa ba wa in gudi rijlahu idan allallabe qahahuwan shi bada ra'suhu sai kanshi ya bayyana ma'ana bai isa ba a rihe shi daga sama har ƙasa eh dai kafa ko ta bayyana ko kuma kanshi ya bayyana wa urahu qala ina ganin shi yace yace kuma shi marawci qutila hamza ta an kashe hamza huwa khairun minni kuma yahina alkhairi summa busita lana min ad-dunya kaga daga cikin halaye na magabatan mu nagari Allah musu rahama ba ganin kai kahi kowa a kana ganin cewa kowa yahi ka ba kana ganin cewa nahiwana ba kanka kake gani a kaskance cewa kowa yahi ka yace summa busita lana min ad-dunya ma busita sannan aka shinhuda mana daga cikin duniya arziki na duniya abinda aka shinhuda mana au qala ko kuma yake ci audina min ad-dunya ma audina sannan gashi an ba mu abin duniya abinda aka ba mu wa qad khashina an takuna hasanatuna ce muna jin tsoron ya kasance kyakkyawan ladan mu ne ujilat lana aka gaggauto mana kenan yake nunin da ya bayyana cewa shinhuda duniya ba nuni bane kan cewa mu mun hisa a gasu can sun hi mu daraja wajen Allah a jihadi ma suka mutu amma gasu likahuni ma bai iya lullube ga baki ɗayan jikin su abinda ya bari na dukiya summa ja'ala yabki sannan sai ya fara yana kuka hatta taraka da'ama har sai da ya bar wannan abincin an kawo wannan abincin ne lahiyayye mai dadi ya tuna da wannan mas'ala ya tuna da cewa an kashe wani ma an kashe wani ma wanda ya hi mu daraja ya hi mu matsayi a wajen Allah ba zancan ya ci mai dadi ya sha mai dadi ba likahuni ma bai yadda wanda za a binne shi bai yadda wanda za a lullube shi da shi muna tsoron mu ya kasance uji tayyibatuna uji ladalna fi hayatina dunya kyakkyawan ayyukan mu ne aka gaggauto mana anan duniya al-Imam al-Hafiz Ibn al-Mulaqin rahimahullahu ta'ala yace huwa dalun ala ma bawwaba lahu al-Bukhari wannan hadisin yana nuni akan abinda Bukhari ya kulla babi wa naqalahu fi ba'd nuskhi an al-Humaydi ya naqalto daga cikin wasu nusakhin shi daga Humaydi anna al-kafan min ra's al-mal cewa likahunin daga uwa dukiya ake hudda shi kuma ya gabata ita ce magana ta jumhurun malamai cewa ana hudda likahuni daga uwa dukiya wal hujjatu lahum anna Mus'ab ibn Umayr hujja su shine cewa Mus'ab ibn Umayr da Hamza kowannen su ba a samu komai ba sai wannan burdakin da za a takaitatta el gajera wadda za a mishi likahuni a cikin ta fa kafanahu fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin lakum khair wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi likahuni a cikin ta yace walam yaltafit ila garimin bai waiwai masu bashi ba kaga anan abin da yake so ya nuna mana cewa duk irin abin da ya mutu ya bari babu dukiya likahani cikin dukiyar shi da shi za a fara ko akwai masu bin bashi saboda wannan mai barwan kadai annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaya ba cewa babu mai bin shi bashi kawai likahani aka mishi da wannan barwan daya da a ce ana gabatar da bashi akan likahanin da annabi ya tambaya sallallahu alaihi wasallam yace wala ila wasiyatin wala ila warisin annabi bai waiwayi wani wata wasiya ba ko kuma wani magaji cewa yaya magadan shi sun bada izini yace wa badahu ala zalika kulluhu ya bayyana wannan akan haka ya zo cikin sahihul hakim mustadir kin shi daga hadisin Anas annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala hamza cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce hamza wa qad juji'a haqiqa an ciccira shi fa qala sai yace laula anta jir safiya taraktuhu hatta yahshuruhu Allah ta'ala min budun al-wahsh wa al-dhail yace dan ba safiya ta ji ciwo ba ta ji damuwa da na bar shi a haka aka cancanan wannan hago ba kiyama Allah ya tada shi tun tsaye su cinye shi a tado shi gobe kiyama ya fito daga wannan cikunan tsuntsayu da abun nan da namun daji wa kafanahu fi namara sai lulbe shi cikin wata barmushi yashi idza khumira ra'suhu bi rijlahu wanda in an lulbe kan shi sai kafahuwan su bayyana in an lulbe kafahuwan sai kan ya bayyana hakim haka yado shi a cikin muzdaraka al-imamu Abu Daud haka Tirmizi haka Ibn Sa'ad haka Ahmad da Darqutni da Baihaqi rahimahumullahu ta'ala jami'an wa fihi jawazu takfini fi saubin wahidin inda adamu gairihi a cikin wannan inji Ibn al-Mulakin yace akwai halaccin yin likahani a cikin tuha guda daya a lokacin da ba a samu wata sai ita ba kamar yadda Bukhari zai kulla anan baya a hadisin da zai babu abuwaqin da zasu zo baya wal aslu satrul awra asali dai da ake sa yin abin nan sanya likahani kawai sitirce al'aura ake so a rihe al'auran mamaci wa inna mastahabba lahumma sallallahu alaihi wasallam fi tilka siyab allati laysa bisabiga li annahum fiha qutilu wa fiha yub'asuna insha Allah yace abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yaso a musu likahani cikin wannan tuha wanda ba mai cikakka saka bace ba talilbe gaba jikinsa gaba daya ba saboda a ciki aka kashe su annabi yana so an kashe su cikin gobe kiyama Allah ya tashe su a cikin ta wa kafanu lamar'a min maliha mala yace likahanin mace ita ma daga dukiyarta ake inda sha'abi a wajen al-imamu sha'abi da ahmad kamar yadda zuwa cikin al-muguni na al-imam ibn qudama yace wa indana a wajen mu ala zauji akan miji ne al-tirabin fihi akan akwai iktirabi cikin magana ma'ana shafi'iya su sun tai kan cewa mas'ala idan mace ta mutu likahanin a kudin ta ko a kudin mijin su al-imamu ahmad Allah mishi rahama da shi da al-imamu sha'abi cikin magabata sun tai kan cewa likahani a cikin kudinta saboda suna ganin cewa abinda ke tsakanin nauyinta da miji ya yanke tana mutuwa arme babu ya yanke tunda ko yayin yanke to babu zancen kuma a ce ta ci gaba da cin dukiyar shi sai a mata likahani a cikin tata amma ce wajen shafi'iya duk da akwai maganganu su sabani a tsakanin su kamar da yake cikin al-majmu'u na ibni ana al-imamu an-nawawi cewa akan miji yake yace walil malikiya salasu aqwal su kuma malikiya suna da magana uku magana ta ɗaya kan cewa yace salisu ha ta ukun in kanat faqira fa ala zawji in ta kasance matalauciya ce akan miji al-imam khalil ibn ahmar shi yasa yake da wannan salan sai yace maka a cikin mas'ala akwai magana guda uku sai yace magana guda uku sai yace ta ukun ita ce kaza da ta ɗaya da ta biyu ba sai ya faɗe ta ba da hankalinka ka gane din me ake ni kenan ta farko kawai shine cewa akan mijin ta biyu akan ta kenan wannan kawai sanannen abu ne in yaso ta ukun kuma ita ce wanda baka santa ba sai a ce maka yana nihin ta ukun in ta kasance matalauciya ce batta da mijin zai yi wa fi kafanin tajibu nafqatu haka in kuma ta kasance maudaci ya ce kenan aka san haka sai zamana a cikin dukiyarta wa fi kafan man tajimu nafqatuhu kal abu wal ibnu qawlan lahum yace cikin likahanin wanda ya wajaba ka ciyatar da shi kaman ma'aihinka da kake ciyar da shi da danka da kake ciyar da shi magana bi'ar da kai kan cewa a cikin kudin shi ko cikin kudinka walau surqa ba'da dafni fasalisu halahum yace da an sace likahanin bayan an riga an binne shi to magana ta uku lahum akan su take illami qusim malahu uida idan ba a raba dukiyar shi ba sai a saki an liga an kai an binne shi da likahanin kuma barayi suka je suka tone suka hudda likahanin a daddaran to kuma akan dukiyar wa za a ƙara maimaita wannan likahanin tunda wancan shi ya sabke in ba a raba gado ba a dukiyar shi za a komo a ƙara yin wani وفيه أن العالم يذكر سير الصالحين أتكين شمون فهمتي تيوا مالمي أكمات يريك أنبات السيروري تاريخي نمغباتا متانا وقارين كيركي وتقللهم من الدنيا دا كما يد سكي قارن تا دنيا دا يد سكي كاما دنيا دا قدن دنيا يريك تنوان نشي مازي سنيا شيش غلاينش لتكل رغبتهم في هادن سبد دا قد ينسى أكن دنيا يرجي ويبكي من تأخر لقاهو بالأخيار كما واندي كاسا riskan magabata na kware mutanen kirki ya kuka da kanshi wai fiku min zalika ya rika jin tsoro gami da haka yace ala tara annahu baka wa taraka ba'an baka ga shi kuka ya fashe da shi ya bar abincin kuka yi ya bar abincin lokacin da ya ga an ka mishi abinci ya tuna wancan manyan magabata wanda sun hin shi kima sun hin shi daraja wajen Allah amma sun bar duniya ko lukafani babu kenan da ya ga shi ya samu jin dadi da duniya tashin hudi ya san cewa ba hin su kirki bane sabanin abin da muke gani mu yau a duniya an anga wani Allah mushi budi ko ma irin kin Allah da yake yi gani ake budi ne na Allah Allah ya ruha mushi asiri wa fihi annahu yanbaghi lil mar'i ayyan an yatazakkara ni'amullahi indahu yace daga ciki akwai cewa ya kamata ga mutun ya rika tunna imomi na Allah da suke wajen shi ya rika tuna cewa Allah ya muni ni'ima kaza da kaza wannan zai sanya ya rika sanin cewa lalle Allah mushi ni'ima ya gode wa ya atarifa bi taqsir an ada shukuri kuma ya tabbatar da cewa ya kasa gami da sabke godiyar Allah wa ya takhawwafu an yuqas biha fil akhirah ya rika jin tsoron za a mishi kisasi a lahira gami da ni'imomin nan kuma aikin shi ya tahi duka akan wannan ni'imomi Abdurrahman kukan da yake fa yana cikin al-ashr al-mashhud lahum bil janna amma duk da haka yake nuna mana abinda sahabbai suke kai na tsoron Allah da jin tsoro gami da kasa kaiwa ga darajar da ya kamata su kai da kuma tsawon hisabi kan gobe kiyama Allah ya kama su akan wannan nan gurin Allah mushi rahama shine yake nuni sai babe na 27 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babun idza lam yajid kafanan illa ma yuwari ra'asahu aw qadamaihi gadda ra'asahu baban dake bayanin idan ba a samu likafani ba sai abin da za a lullube mishi kanshi ko kuma diga digan shi to a lullube kan kenan za a gabatar da lullube kan a bar kawuwan a waje hadisi na 1276 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Umar ibn Habs ibn Giyas haddathana Abi haddathana Al-Amash haddathana Shaqiqa haddathana Khabbab radiyallahu anhu qala yake cewa hajarna ma annabi sallallahu alaihi wasallam tamisa wajhallahi yace mun yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muna neman yarda Allah fa waqa ajruna ala Allah la dam ya tabbata ga Allah yace faminna man mata lam ya'kul min ajrihi shay'an minhu daga cikin mu akwai wanda ya mutu bai ci komai daga cikin ladan shi ba bai samu wata ganima ba bai samu wata duniya da Allah ya bashi ba wanda ta rage mishi ladan shi na hijiran nan yace minhum Mus'ab ibn Umair cikin sa akwai Mus'ab ibn Umair wa minna man aina atlahu samratuhu daga ciki akwai wanda ƴaƴan itatuwan shi sunnina ƴaƴan itatuwan shi sunnina aina abi ma'ana da jatwa adrakat ƴaƴan itatuwan sunnina Allah yake cewa wa yanihi cikin suratul an'am zuwa ga wannan kinshi ne nashi na dijihi fa huwa yahdibuha yana dasarta yana cire ƴaƴan itatuwan nan yace qutila yawma uhud an kashe shi a ranar uhud falam najid ma nukafinuhu illa burda ba mu samu abin da zamu mishi likafani ba sai wani barwan shi idza ga daina bi har asahu idan mun lullube mishi kanshi kharajat rijlahu sai kafahuwan shi su huto wa idza ga daina rijlahi idan mun lullube kafahuwan shi kharaja ra'asahu sai kanshi ya huto sai yace fa amara nan nabi sallallahu alaihi wasallam annu gatti ra'asahu sai annabi ya umarce mu sallallahu alaihi wasallam mu lullube mishi kanshi shine mahallu shahir na bukhari wa an naj'ala ala rijlaihi min al-isq qahwa nashi musanya mishi gamba musa haki na gamba a lullube shi kenan he ya fifita akan arihe kan sama da arihe qahwahuwan al-imam al-hafiz ibn al-mulakir rahimahullahu ta'ala yake cewa fihi anna sawba idza daqa fataqdiyatu ar-ra's awla an yubda bihi min rijlai cikin shi akwai cewa cikin hadisin nan ma'ana idan abun lullubewa yayi kunci to arihe kai shi yahi sama da ace arihe qahwahu li sharfi saboda kai shi yahi daraja muhallab yake cewa inna ma amara bi taqdiyatil afdali abinda yasa yayi umarni da alillube mafifici yace idza amkana zalika idan hakan kin yayi ba da satrul awra bayan an sitirce al awra shi an sitir arihe gaban shi to kuma abinda zai biyo baya mafifici shine kai yace walau daqa saubu an tagadiye ta ra'su aurati la gudiya bi zalika auratu guda ace tuhabbata isa alillide kan shi bada al'aurashi to abinda za a gabatar he a gabatar da lillide al'aurashi yace waju ila ala sa'irihi min al-isghiri sai a sanya sauran jikin a sanya gamba li anna satrul awra wajibun fi halil maut wal hayat yace saboda rihi al'aura wajibi ne cikin halin rayuwa da ma halin mutuwa da matacce da mai rai duka rihi al'aura wajibi ne kenan an samu ittifar da ta wuce tarihi gaba ɗaya ba sai a rihi al'aura kadai da ita sauran a ruha ita wannan ciyawa wan nazaru ilayha mubasharatuha bil yad muharramun kallan al'aura da kuma rungumata da hannu haramun ne illa man hillalahu min az-zawjayn sai wanda aka halitta ma kaman ma'aurata biyu kaza qala haka ya faɗa Allah mushi rahama wa huwa zahirun ala man yaqulu anna al-kafn yakunu satiran li jami'il badani yace wannan zahiran magana ce ga duk wanda ya tahi kan cewa likafani ya rihi gaba ɗayan jiki wa anna al-mayita yasiru kulluhu auratan dukkan mamaci yana kasancewa al'aura ce yace wa illa fa zahiru inma sataru talaban lil akmali in ba haka ba yace lillibe shi sai kasance nema ne na al-afdal neman abin da yake zama kamala ne yace wa fihi ma kana alaihi sadru hadhihi al-umma min as-sirqi fi yusufi ahwalihim yace daga cikin wannan akwai abin da muka fahimta na zahirin wannan al-umma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na harko yadda suke sufanta halinsa a cikin haƙiƙanin gaskiya babu ƙarya babu wata kwana-kwana ce faminna mallami akul min ajrihi shay'a daga cikin mu akwai wanda bai ci baladan shiga komai kaga sai yasa wasu daga cikin sahabbai wanda basu ci ladan su ba amma wanda suka ci ladan nasu sun taba ladan su ya sa kanshi a ciki kaga yake nuna sufantuwa da gaskiya wani abu da zai dan nasaba mishi naqas da kauce mishi zai amma da yake gaskiya suka sufanta da ita ba ruwan su da kwana-kwana yake fadar wannan hadisi lam yakasu min ad-dunya wa laktanahu ma'ana bai samu ba komai na duniya bai tsoruce shi ba yace wa kasar nafsu an shawati ya takaita kanshi akan sha'awa ta duniya dan ya samu ladan shi cikakke gobe kiyama wa fihi anna sabr ala makabarati al-faqr wa subati mimma nazil al-abrari wa darajati al-akhyari daga ciki akwai cewa hakuri akan wahalhalu na talauci da kuma wahalhalu na rayuwa yana daga cikin matsayi na halin mutane na gari mutane na kirki faman sabar ala zalika duk wanda ya hakuri akan wannan bai kashin hakuri bai je yake kuka yake zubda mutuncin shi yace ufiya min harrin nar za'a wa mushi magani game da wannan zahin wuta ta gobe kiyama Allah sanya mai daga ciki Mus'ab bin Umair shine farkon wanda ya hijira zuwa ga Madina kamar yadda ya gabata dan uwan Abi dan uwa ne na Ahu Abi Aziz allazi fudiya yawm Badar bi 4000 wanda aka amshi hansar shi da mutum 4000 summa aslama sannan yan musulunta ya sahabbanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi da dama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa uftu ma al uwsa ita ce hindu ummu shayban ibn usman uwsa ita ce ummu khannas bint malik daga bani amir ibn lu'i dan uwansa shine akon rum qadimul islam ya jima da musulunta sai babu na 28 babu na 28 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu manista addal kafana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkar alai baban dake bayanin wanda ya tanadi likafanin shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi mishi inkari ba ba a mishi musu ba ma'ana tabbatar da sunna ta qaririya wajen ga wanda ya tanadi likafanin shi ya tanadi likafanin shi ya aji hadisi na 1277 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn maslama haddathana ibn abi hazim an abihi an sahal radiyallahu anhu anna mar'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin da wani bargonta mansuja wanda an saka shi fiha hashiyatu ha a cikin ta akwai gezar shi karshen shi tarafin shi taje a yace atadruna mal burda kun san me ake nihi da al burda qalu suka ce ashamla qala na'am sai yace i qala sai take cewa nasaitu habi yadini na saka wannan da hannuna faji'tu li aksukaha nazu dan in tufatar da kai ita fa akhazaha annabi sallallahu alaihi wasallam muhtajin ilaiha, sai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ita wannan aikin hannu take, aikin saka take, saka tuhahi na hannu ta saka ta kanastan ma annabi sallallahu alaihi wasallam da hannunta dan ta kawo ta tuhatar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhazaha annabi sallallahu alaihi wasallam muhtajin ilaiha, sai annabi ya amsa sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar wannan tuha ta burge shi. Fa kharaja ilaina, sai annabi ya huto wata rana, wa innaha izaruhu, ita ce gabtan shi. Yace fa hassanaha fulan, sai wane ya kyautata ta. Annabi yana hutowa da ita, wane yace mu an mafi kyan wannan tuha ta yi kyau wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa. Fa qala, sai yace ma annabi aksuniha, ya ma'aikin Allah tuhatar da ni ita. Ma ahsanaha, mi an mafi kyan ta. Qala alqaum, sai mutane suka ce ma ahsanta, baka kyauta ba wane. Labisaha annabi sallallahu alaihi wasallam mutajin ilaiha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan tuha, yana santa, yana bukata abun shi. Summa sa'altahu, sannan ka tambaye shi game da ita. Wa alimta annahu la yaruddu, kuma ka san cewa annabi ba zai maida ba, ba taba tambaye shi ba. Annabi alaihi salatu wassalam yace bai ya bada, ka san da wannan, kuma ka san ta burge shi, yana san abun shi, ka tambaya. Qala, sai yake cewa inni wallahi ma sa'altu li albasaha, yace wallahi ni ban sanya ta ba dan saboda in tuha, dan in ban sa san tambaye shi ba dan in sa ta a tuhahi. Inna ma sa'altu li takuna kafani, na tambaye shi dan ta zama likafani na. Kenan shi abin da yake guri, abin da ya kasance ya taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama likafani shi, shi yasa ya tambaya. Qala sahar, sahar yake cewa fa kanat kafanu, haka akai kuma ta kasance likafani shi. A cikin wannan hadisin al-Imam al-Hafiz Ibn al-Mulaqqir rahimahullahu ta'ala yake cewa wa fihi hadiyatul mar'a ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daga ciki akwai wannan kyauta da wannan mace ta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qabulu sultan iyaha min al-faqir, kuma sarki yana iya amsa kyauta daga talakan shi. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ta mushi kyauta ce ta zuciya ɗaya da ikhlasi, ba cin hanci ba. Annabi alaihi salatu wasallam ya amsa, kene yake nuna ya halitta irin wannan kyautar shugaba ya amshe ta. Wa taraka mukafa'ati alaiha bi khilafi man qala inna hadiyatul faqir lil mukafa'a, kuma ma ya amsa ya ki sakautawa ya ki ramawa wannan kyautar da aka mishi, sabanin wasu da suka tai kan cewa duk in ya amshi kyautar talakan shi sai yayi mukafa'a. Ma a annabi sha'ani sallallahu alaihi wasallam al mukafa'a, duk da cewa sha'anin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya rama idan an mishi kyauta. Wa fihi an yas'al sultanul fadil wa rajulul alim shay'in allazi lahu alqima litabarruku fihi, daga ciki kuma akwai wani ya tambayi shugaba ko kuma wani babban mutum malami na kirki na Allah ya tambaye shi wani abu wanda yake da kima, saboda shi ma ya samu albarka wannan abun. Da yace wa fiha hashiyatuha, cikin hadisin annaha lam tuqda min saubin fala yakunu laha hashiya, ba wai tuha bace wanda aka ciro ta daga wata tuha daban, balle a ce tana da wata hashiya, kamar in yadi ne dogo wanda aka ciro shi daga jikin wani yadi, to zai zama da kwai gezashi a jikin, to ita ba haka nan bane. Aw takunu la hashiya wahida, hashiya ta daya ce saboda wani bangare ne na tuha, haka Imam Dawudi ya faɗa, Allah mashi rahim. Wa fihi ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yudhi hatta la yujid shay'an fa yaqulu zalika fi jumlatil mu'athirina ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wannan daga cikin hadisin nan mun fahimci abinda annabi ya kasance tare da shi alaihi salatu wassalam na abun nan na kyauta na zabin kai, koda yana son abu ya zabi wani shi akai ya bada shi, ko yana tsananin buƙatar wannan abin. Wa fihi, daga ciki, shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ba a taba tambaye shi ba, ba a taba tambaye shi wani abu bai ce la, ba a taba tambaye shi ba alaihi salatu wassalam ya ce la. Wa fihi, a ciki, shi yasa wani mawaki yake cewa Hassan ibn Sabit yake cewa babu la a cikin mu'amalar annabi alaihi salatu wassalam, ba a cikin tahiyyar shi ba. Ashhadu an la ilaha illallah, wajen kore ilahantaka ga wani kawai nan annabi yake amfani da la, amma ba a tambaye shi ba yace la. Sabanin rayuwar mu da an tambaya lakin ita tahiyawa dai kawa ita ce katari. Yace fihi jawazul mas'ala bil ma'ruf, cikin shi akwai halaccin roko, roko da kyautatawa. Wa annahu lam yakun yurdu sa'ilan, annahu bai kasance ba yana mai da mai roko. Wa fihi barakatu ma la bisau sharu ma yali yasadu, daga cikin mu fahimci duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya taba jikin shi, to yana da albarka, shi yasa suke rigai-rigai kin kowa ya same shi. Wa fihi jawazi ida'i shay qabla waqtil haja ilay, daga ciki akwai tanadin abu kafin lokacin buƙatar shi. Kaga wannan bayan Allah ya tanadi likafanin shi tun kafin buƙatar ta zo, ya mutu bai da abun a tsana ta cewa wa zai biya, wa za a azama nauyi. Wa qad hafara qaumun min as-salihin quburuhum bi aydihim, quburan bi aydihim quburahum, yace wasu daga cikin magabata sun gina kaburburan su da karan kansu su suka gina ma kansu kabari li tamassalu hululan wa tafihim dan saboda su kwatamta sabkowan mutuwa a kansu wa afdalu ma yuzar fi waqtil mahadi wa fusatul ajli al itidar lil ma'ad mafificin abin da ya kamata mutun yayi tanada a lokacin yana cikin tsimman goyen shi lokacin yana cikin ajalin shi to yama goban shi tanadi yama mutuwa shi tanadi annabi alayhi salatu wassalam yake cewa afdalul mu'minina imanun aktsaruhum lil maut zikran wanda yake kowa cikin mummunai cika imani wanda yake kowa tuna mutuwa wa ahsanuhum lahum isti'dadan kuma wanda yake su yawan mata tanadi ya rika tunata kuma tunawa ba kawai ta tunawa ba ta banza haka a tunawa da zata jashi ya mata tanadi na ayyukan alkhairi tanadi na ayyukan gobe kiyama abinda zai girba wa qala samiri samir ke cewa la yustahabbu an yu'idda al-insanu nafsihi kafana li yahasabu alayhi wa huwa sahihun idza kana min jihatin yaqdau bihi liha wa min asri ahli al-khair wa sulaha'i wal ibad fa innahu hasan wani malami al-imam samiri rahimahullahu ta'ala ke cewa bi asoba ga mutun ya kasance ya tanadi likafanin shi ga karan kanshi dan kai kasance hisabi ne a gare shi yace wannan sahihiyan magana ce idan babu tabbas in cewa halakin shi amma in halakin shi ne wannan kuma ma'abuta alkhairi magabata ga sunan suna yi in ya zama na likafanin da dukiya haram ne zaka dauko ka aje shi kace ka tanadi likafanin ka kuma da dukiya haram ai gwada baka aje ba zai kasance maka hisabi gwada ma ka bari ka mutu wani ya bada asarka amma a maka yahi ya maka alkhairi na 28 ne muke fara 8 Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ya kawo fa'idoji karkashin wannan hadisin yace cikin wannan hadisi na fa'idoji mun ga husnul khulqin Nabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasi'atu judi da kuma yawan kyautar shi da kuma amsar kyauta da yake a karkashin wannan aka binciko cewa ya halitta kamar yadda muka yi magana can saboda shurra suna fa'idantar junansu fa'idar da mun ganta a can ga ta ya kawo ta sun maimaita ta ba yace wa fihi jawaz al-ijma'a 'ala al-qara'in daga ciki akwai halaccin a amshi abu dogaro akan qarina walau tajarrad koda babu alama komi me yasa dan nan sun ce fa akhazaha muhtajan ilaiha annabi ya amshi wannan tuhayyana mai bukatarta kaga a cikin yanayin da annabi ya amsa da yadda ya karbe ta ne suka fahimci cewa yana bukata amma ai ba gaya musu bai ce ina bukata to shine aiki da qarina a cikin usulul fiqh malaman usulul fiqh sun san shi litimal yace amma a cikin nan akwai nazari tana yiwa ya kasance ba qarina bace sun ji annabi ya furta cewa ina son kaza kuma sai aka yi kicibus wannan abun ya faru wa fihi targhibu anil masu'u kuma a cikin nan akwai kwadaitarwa al masnu'u binisba ila sani'ihi idza kana mahiran kwadaitarwa akan aikin hannu idan mai yin shi ya kasance kwararre ne wa ya tamulu annaha arat anan gurin me yasa ta yabi kayanta ita da kanta cewa ta ni na kera ta da hannuna saboda kaga abun kwarai ne ta inda jabi ne ba ta nasaba ma kanta ba cewa ni na yi ta da hannuna amma da ke na kirki ne an san ta saku ta yi da kyau he ta nasaba ma kanta abin ta tayyabu abin ta yace wa ya tamila an takunu arabin saboda cewa ila izaratu ma yukhsha min at-tadlisi tana yuwa da ta nasaba ma kanta ta gusar da duk wani abu da ake tunanin na tadlisi cewa ko sayarwa ta yi ta mishi kyauta ko kuma kaza da hannunta ta yi wa fihi jawaz al-istisal al-insan ma yarahu ala ghayri min al-malabis wa ghayriha imma li ya'rifuhu qadaraha wa imma li yurida lahu bi talabihi minhu haythu yasawwi lahu zalik ciko akwai halaccin a kyautata abinda aka gani a jikin mutun na tuha ko ma wani abu daban dan ya san darajar wannan abu kaga nan gurin da annabi ya huto cewa ma ahsanu azan ma an mafi kyan wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya sa tuha ya sa kaya ga wani yana yabawa wannan ya halitta wa imma yu'ridu lahu bi talabi min haythu ko kuma dan ya bujuro mishi gami da neman ta in ya kasance da kai dama haka nan kin yace fihi mashru'iyatul inkar inda mukhalafatul adab zahiran kuma a cikin hadisin mun fahimci shar'antuwar yin inkari ga duk wani abin da ya saba ma ladabi a zahiri illam yublughul munkar darajatul tahrim koda abin bai kai ba matsayin haram me yasa kaga wannan mutuna ai ba haram bai da ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan tuhaf amma da yake akwai su'ul adab a zahiri fa a zahirin abin da suka gani akwai su'ul adab rigar shi ta jikin shi ya huto ana yaba ka ce ya ma aikin Allah bani ita kaga akwai su'ul adab to amma a zahiri shi kuma da ya bayyana musu abin da yake ni sai suka gane cewa eh ashe da kyakkyawan manufa ce ba kwadai bane yasa shi kenan ka gani a zahiri su sun ga cewa bai kyauta ba shi yasa suka mishi inkari kuma wa fihi tabarruk a cikin shi akwai neman albarka ga asar in annabi alayhi salatu wassalam wa fihi jawaz idad shay qabl al haja ilai wannan mun hade shi sai fasali na babe na abun nan na 29 babe na 29 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu tibabun nisa'il janaiza baban dake bayanin bin mata ga janaiza hadisi na 1278 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana qabisa ibn uqba haddathana sufyan an khalid al-hazza'i an ummu huzaili an ummu atiya radiyallahu anha qalat take cewa nuhina an nitiba'il janaizi an hana mu gami da bin janaiza walam yu'zam alaina ba atila samana ba nan gurin an rawaito wannan annahu ra'asa sallam fatima fi mamshahu annabi alayhi salatu wassalam ya ga fatima cikin tahiyar shi fa sa'alha sai ya tambaye ta aina arati ina kike nihin tahiya fa qala take ce ataitu ala fulanin wa azihim naje wajen su wane ne iyalan gidan su wane in yi musu ta'aziya fa qala sai ce la'allaki balagtuma ahumul kuda mai yiwuwa kin kai gurin da ake cema kuda tare da su fa qala sai ta ce ma'azallah Allah kiyaye wa qad sami'tu minka ma sami'tu naji abin daga gare ka ya ma'aikin Allah abinda naji na hanin jin janaiza bin janaiza ga mata sai yake ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam balagtuma ahumul kuda ma ra'aitu aljannata hatta yaraha jaddu abiki da a ce kin kai kuda tare da su da ba zake ga aljanna ba sai kakan babanki ya ganta wannan yana nin istiba'ad ne cewa ba zai yi ba ki ga aljanna da kin kai wajen raka su ga janaiza har wancan gurin har zuwa kuda hakim yake cewa hadisin sahihun ala shartu shaykhaini hadisi ne sahihi akan sharadin bukhari da muslim wa qawlu ummu atiya maganar ummu atiya da take fada yana nuni ne ga abinda ibnu habib al-maliki yake cewa yukrahu khurujun nisa'i fil janaiz min ghairi nawhin wa buka'in fi janazatil khawd min qarabatihinna fi janazatil khas min qarabatihinna yace an karhanta hutan mata zuwa ga janaiza ba tare da kuka ba ba tare da karaji na uhu ba cikin janaiza na makusancin su wasu suka ce yan bagilil imam ya kamata ga liman man'uhun min zalika ya hana mata bin janaiza yazo cikin hadisi yace irji ina ma'zuratin ghairu ma'zurat ku koma kuna masu tilin zunubi ba tare da lada ba da suka fita zuwa ga janaiza a cikin mudawwanatul kubra kana malik yusul linnisa'i fil khuruj ila aljana'iz malik Allah mushi rahama yana yalwata abun cikin sha'anin mata su fita zuwa ga janaiza shi ya gani ma'ana rahimahullahu ta'ala al-imam malik cikin al-mudawwanatul kubra a mujallan dai safa ta 169 ya halitta ga mata ko suje ko kas suje wa kar kharajat asma'u taqulu farsal li zubair hujjar shi asma'u ta huto tana jan wani doki na zubairu wa hiya hamilun tana da ciki ma hatta utiba fi zalika har sai da aka zarge shi akan haka ya aka yabbarta fa in qulta idan ka ce bi ibahat zalika fa kharaja mutajala lahu alal qarib wa ghairihi idan ka fada haka yace sai mace wadda alherin ta ya kare ita ce almutajala ta huto akan alal qaribi wa garihi wanda yake makusancin ta ne ko ma wanda ba makusancin ta ba ba ƴan mata ba wa takharuju shaba alal waladi wal walidi ita kuma budurwa tana iya hutowa ga danta binne danta ko kuma ma'aihinta da mijinta da dan uwanta yace wa mallami kun misinun faykuru khurujuha li janazatiha yace duk wanda ya kasance ba kwatankwacin sa ba to wannan makaruhi ne ba wa'annan ba makaruhi ne su huto janaiza shi yace ya gabata al'amru bi tiwa'il janaiz shau'un mimma nahanu fihi aidan wannan suna bayani ne akan duka wannan me yake kokarin kaucewa da zuwa juma'a da zuwa janaiza kaucewa masu watsuwa fitina idan ya kasance a cikin wannan zamanin namu aka ba da dama cewa zuwa janaiza da ƴan mata da samari duk su huto a tayi janaiza an bude kofar sharri wani a janaiza a kabarin zai amshi lamba a kabarin zai shiga hira to kenan anan gurin sai ya zama na fitina ce ake kauce ma an zai ya ce gaba ɗaya ma an hana saboda lamari yana kewayo da wani gakin shi قال ابن المنذر ابن المنذر yake cewa man rawaito daga ibnu mas'ud daga ibnu umar da abi umama da aisha karahu lin nisa'i tiba'ul janaiz sun karahanta ga mata su bi janaiza ibrahima da masruqu da naqi da hasan da muhammad ibn sirin su ma haka suka kiya kuma ita ce magana auza'i da ahmad da ishaqa sufyanu sauri yake cewa ittiba'un nisa'u bid'a mata su rika bin janaiza bid'a ce magana shi tana cikin muktasar ittilaful ulama na imam tahawi daga abi hanifa yake cewa la yan bagi zalika lin nisa bai kamata ba zuwa janaiza ga mata an rawaito ijati janabi halaccin bin mata kuma an rawaito cewa ya halitta su bi janaiza an rawaito shi daga ibnu abbas da qasim da salim da zuhuri da rabi'a da abi zinad kwatankwacin wannan malik yayi rangwame game da haka yake cewa qad kharaja qadiman fil janaza da a cikin magabatan mu da dadu da dama sun huta zuwa janaiza Asma'u ta huto tana jan dokin Zubair tana dauki tana da yauni ma tana da juna bi ma yace ma arabi khurujihinna ba'san illa fir'amul mustankir a huta su banni ganin akwai wani lahi sai cikin wani abu wanda yake abinki yace wa kad hitajaba adu man kariha zalika wanda suka ki mata su huta su je janaiza a tai tare da su sun yi hujja da hadisin da muka kawo wanda Bukhari ya kawo ana muhallab yake cewa Allah mushi rahama wannan hadisin muna ji ana ambatan muhallab akwai muhallab ibn abi sufra babban malamin malikiya ne jagora ne na maliki wanda ibnu battal yana yawan nakaltowa da gare shi sharhin bukhari gare shi ya bace kuma akwai muhallab wanda yake sahabi shi kuma wannan daban daga cikin sharhi mun ce muhallab nabi muke nihi na farkon muke nihi na malikiya mai sharhin bukhari hadha alhadisi yadullu ala anna nahy min ash-shari'i ala darajatin faminhu nahy tahrim wa nahy tanzih wa nahy karaha wannan hadisin yana nuni cewa hanin da ke zauwa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mataki-mataki ne akwai hanin da zai zama na haramci ne akwai hanin da zai zama na tsabtacewa ne akwai hanin da zai mana na karhanci ne wannan da ta cewa walam yu zam alaina an hana mu bin janaiza amma ba a tila samu ma'ana hanin ba na tilasa ba hani ne na karhanci ba hani ne na haramci ba shi take ne qurtubi yake cewa zahirin hadisin at-tanzih cewa tsabtacewa ne bai kamata su je ba akan wannan jumhurin malamai suka tai amma dan sun je ba an ce sun yi zinubi ba ibnu hazam yake cewa la yumna an min tibaiha kada a hana su bin janaiza wa asarun nahy an zalika laysa tasu yace hadisan da suke hani cikin wannan inji ibnu hazam dubbu su inganta ba li annaha imma am majhulun aw mursala ibnu hazam yace amma hadisan ya zamana hadisai ne aka rawato daga majhulai ko mursalai aw amma lahu tajbi ko wanda ba a ma hujja da shi wa ajbahu shay'un min hadisil babi Ibn Hazm yace mafi dama dama shi shine hadisin nan da muke tare da shi wa huwa ghayr musnad shi ma yana da inqida'i li anna la nadri man huwa nahi dan bamu san ba waye yi hanin wal allahu ba'du sahaba Ibn Hazm yace mai yiwa wani sahabi ne ya hana su sun malau sa musnad amma wannan magana ba ita wake doka daga sahabi yace nuhina ko umirna kawai mai al'amru annahi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sun malau sa musnadin Ibn Hazm yace da ya inganta da sanadin shi lam yakun fihi hujja babu hujja a cikin shi bal yakunu karahatun faqad kawa karhanci ake nuni kadai wa kada sah khilafu muna da sabanin haka ibnu abi shayba ya rawaito daga hadisin yake cewa annan husa sallam kana fi zinatin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wata janaiza fara umar mar'a sai umar ya ga wata mace fasaha biha yammata uhu yammata qaraji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi da'a ya umar barta ya umar fa innal ayna dami'a ido yana zubar da hawaye wa nafsu musaba zuciya ta samu musiba wal ahadu qarib kuma ba a jima rabuwarta da dan uwanta ba kenan kaga wannan ibnu hazm yake cewa hadisi ne kyarara wanda umar ya je ya hana ta ya kore ta daga kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya gaya mishi ma wannan hujja qulta sai nake cewa hakim ya huddo shi inji ibnu al-mulakin yace sahihi ne akan sharadin bukhari da muslim walaysa bijayidin lin annahu munqad yace shi ma akwai inqida'i kuma majawuli ne shi ma an yi raddi dai ga shi ibnu hazm kin Allah mashi rahama summa qala sannan yake cewa an rawaito daga yazid ibn abi habib cewa sallallahu alaihi wasallam ya haraci janaiza wani mutum yayin da aka ajje wannan janaiza ya mata sallah sai ya ga wata mace ya tambaya game da ita aka ce ai al'uwan mamacin ce sai ya ce mata koma falam yusalli alaiha ta tawarat annabi bai ma wannan gawa sallah ba sai da wannan macen tabbaci wa qala limra'atin ukhra yace ma wata mace irji'i wa illa raj'ati ke ma koma in ba nan ba in koma bana ma gawa ta ku sallah ba wa sanu halatul mar'a idda hadisin akwai magana kan shi yace mafi kya dama dama halin mace tare da janaiza anna halatu ujar fi huduriha ba ta da lada ko dai akan ta halarta ta je an je binna da ita bata da ladan nan da aka ce an fada dan ga rikicin da ake akan halartar ta wa qala al-hazimi al-hafizul hazimi yake cewa amma tibaul janaiz fala rukhsata lahunna fihi amma mata su halarci janaiza babu rangwame ko dai a cikin sha'anin su bi janaiza aje da su far'un yace in farada sha'abi fa qala la tusalli nisa ala al-janaza wa ma abadahu sha'abi Allah mushi rahama yana da infiradi na fiqihu yace mace ba za ta bi sallar janaiza ba yace mi an mafi nesan wannan fiqihun tashi wala khafa fi filiyawa da hunna babu boyuwa cewa suna iya yi su kadai ibn al-qasim yake cewa sallina suna iya sallar janaiza mata ashabi yake cewa ta ummu hunna wahidatu min hunna mace dai za ta limance su idan za su yi sallar janaiza ibara ta ibn al-hajib Allah mushi rahama yake cewa wa iza lam yakun illa nisa'un sallaina afradan idan ya kasance babu wanda zai sama mamaci mutun ya mutu cikin mata ne ba wanda zai su mishi sallah to su yi mishi sallah amma ɗaya ɗaya alal asahi kan mafi inganci wahidatan ba'a da wahida ɗaya bayan ɗaya alal asahi ga magana mafi inganci shi yasa mai mukhtasar khalil al-imam khalil ya dauko wannan masala ya kawo ta cikin babul janaiz gami da mutunan da ya mutu babu cikin taron mata ne ba wanda zai mishi janaiza sai matan kadai zasu mishi sallah amma ɗaya bayan ɗaya ba wata ta limance su ba ɗaya ta zo ta yi ta tahiyyata ɗaya ma ta zo ta yi ta tahiyyata ba jam'i zasu mishi ba shine a cikin ibn al-hajib ya ciro wannan magana sai babu na 30 daidai al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu ihdadul mar'a ala ghairi zawjiha baban da ke bayanin yin takaba mace ga wanda ba mijinta ba mun san cewa takaba mace mijinta take ma to takaba ga wanda ya kasance ba mijinta ba hadisi na 1279 al-imam al-bukhari ke cewa haddathana musaddad haddathana bushr bin al-mufaddal haddathana salmat ibn al-qama an muhammad ibn sirin qala yake cewa tufiya ibn li-ummu atiya radiyallahu anha wani da ya rasu wani yaro ya rasu na ummu atiya Allah ya rada ita falamma kana al-yawmu salisi inda rana ta uku ta zo ga mutuwar yaron da at bi sufura sai tace akamata nau'in tararen sufura fatamassahat bihi sai ta shafa ma jikinta wa qala take cewa nuhina an nuhidda aksara min salasin an hana mu yi takaba sama da kwana uku me ake ce ma takaba dama kaurace ma ado da kaurace ma kaya masu kyau da duk abubuwan da tarare da sauransu duka to ana kwana uku nan suna wucewa tace a kawo mata ta tararen taren ta huta daga takaba min salasin sama da uku yace illa zaujin sai bi zaujin sai in miji ne shine za a ma sama da haka nan hadisi na 1280 daidai al-imami yake cewa haddathana al-humaidi haddathana sufyan haddathana ayyub ibn musa qala akhbarani humaid ibn nafi wa an zainab ibnatu abi salma qala take cewa lamma jaa ana ayu abi sufyan min sham yayin da ya koyazo na babu abu sufyan daga sham da at ummu habiba sai ummu habiba ta kira bi sifratin da tarare na sufura filiyo misalis a rana ta uku fa masahat aridaiha sai ta shafa ma da mutsanta wa zira'iha da zira'in ta wa qala take cewa inni kuntu an haza la ganiya ni ma wadaciya ce game da wannan banni buƙatar wannan sa tararen ba dan ina son shi ba na sa lauda anni sami'tu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul dan ba na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba la yahillu limra'atin bi halitta ga mace ba tu'minu billahi wal yawmil akhir wa da ta yi imani da Allah da ranar lahira an tuhidda ta yi takaba alama yitin ga wani mamaci fauka salasin sama da kwana uku zata yi ga danta da wani makusancin ta ya mutu ta kaurace ma ado amma ya tsaya bakin kwana uku kai ya wuce nan daga ya wuce nan sai miji illa ala zaujin sai a mijinta fa innaha tuhiddu alaihi shi wannan zata mishi takaba arba'ata ashhurin wa ashara wata guda hudu da kwana goma hadisi na 1281 dukan su ɗaya ne al-imam yake cewa haddathana isma'il isma'il ibn abi uwais haddathani malik an abdullah ibn abi bakar min muhammad ibn amr ibn hazam an humaid ibn nafi an zainab bint abi salma akhbaratu ta bashi labari qala take cewa dakhaltu ala ummu habiba na shigo wajen ummu habiba zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bi halitta ga mace ba da tayi imani da Allah da ranar lahira an tuhidda ala mayitin tayi takaba ga mamaci fauka salasin sama da kwana uku illa ala zaujin sai akan miji arba'ata ashhurin wa asharan wata hudu da kwana goma in miji ne yace summa dakhaltu na 1281 biyu summa dakhaltu ala Zainab bint Jahash na shigo wajen Zainab bint Jahash hina tufi akuha lokacin da dan uwanta ya rasu fada'at bi dibin sai tace aka mata turare fa masa hatta ta shahe shi summa qala tace mali bi dibin min haja banni buƙatar turare gaira an ni sami'tu rasul dan ta kariya ta kaban nan kaurace ma turare kaurace ma ado kaurace ma kitso kaurace ma komai na ado da zatta yi shine ta kaba to dan ta kariya wannan tace aka mata turare gaira an ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal minbar yaqul dan dai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minbari yana cewa la yahillu limra'atin bi halitta ga macce ba wanda ta yi imani da Allah da ran lahira ta yi ta kaba ga wani mamaci sama da kwana uku sai mijinta wata hudu da kwana goma zatta mishi wannan sune hadisi guda hudu da ya kawo cewa ihdadul mar'a ala ghairi zawjiha mace tana iya yin ta kaba ga wanda ba mijinta ba amma kai ya wuce sama da kwana uku hadisin ummu atiya ya gabata da tsawon shi a cikin baban haila hadisi na 313 hadisin Zainab shi ma ya gabata ya huddo shi al-Imam al-Bukhari a can baya wa kar sarafa al-kalam hunaka ala al-ihdad yace zance ya gabata a can akan maganar takaba komai da komai shi wa fawaidul hadis da fa'idodin hadisi duk mun gabatar da su faraji'u minhu ka koma can zaka same su wa naqal ibn battal al-Imam al-Hafiz ibn battal rahimahullahu ta'ala ya cirato ijma'ul ulama ijma'i na malamai ala anna man mata abuhu duk wanda ba abuha duk wanda macen da mijinta babanta ya mutu aubunaha ko danta wa kana zata zaujin kuma tana da miji wa talibuha zaujaha bil jima' kuma mijinta ya neme ta sadu da ita fil salatul ayyam cikin kwanan uku allati ubiha lahal ihdad wanda an halatta mata tayi ta kaba a ciki annahu yuqda lahu alaiha bil jima'i fiha za a mishi hukunci akan shi yake da dama shi yake da gaskiya yana da dama kusancin ta a cikin wannan kwanukan wakila wasu suka ce ma'anar shi shine tarabbasna bi anfusihinna 24 an zina gami da ado su zamna gami da ado shine ta kaba dama kamar da mai risala zan mutar da malamai sun fassara mana ita shine kaurace ma kaza da kaza da kaza da kaurace ma ado da dukkan wasu abubuwa ba wasu abubuwa ba wanda al'adance mu yanzu an kawo an jibga ma mai takaba ana neman kashe ta akan abubuwan da Allah madaukin sarki bai aza mata ba batta yin kaza batta yin kaza batta yin kaza an kawo abubuwa na jahiliya an dora su sai dai duka abubuwan wannan mu abinda Annabi alaihi salatu wassalam yake duk wanda ya karanci sunnan ma'aiki duk wasu abubuwa an sana ga suna faruwa bai mamakin su ko dai ba zai hana ka yake su ba dan sun saba ma sunnan ma'aiki amma ka san da cewa Annabi ya ba mu labari cewa wa uttum min haisu bada'atu jahiliyan nan sai kun maido ta wasu abubuwa na jahiliya da ake sai kaga mutane sun maido su ga sunan ana gani ne abubuwan da aka aza mata ne dole zai su taba ta abubuwan ne da aka sa zai su taba ta amma ta kaba ta shari'a bata da alaka da cewa sai an yi kaza sai an yi kaza abubuwan na jahiliya cewa zai ta shiga wani daki wanda yake mai kumci bata kallon rana bata kaza bata kaza duka jahiliya sun zo a cikin hadisin Bukhari ga sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaisatul mar'ati idza matat bishin macce dayan ku idan mijinta ya mutu ba tana kaza ta yi kaza ta yi kaza ba ga sunan gurin an maido su mu yanzu a musuluncin ne amma jahiliya take komawa kyarara gashi Annabi a dama wani sahabi yake ce mana babu wani abin da Annabi alaihi salatu wassalam daga nan har zuwa kiyama ya ba mu labarin shi wanda ya san shi ya san shi wanda ya jahilce shi ya jahilce shi to haka wanda ya karanci sunnan ma'aiki duk wasu abubuwa da zai ga suna ta faruwa ba su bashi mamaki ko ɗaya ba zai su bashi mamaki ba sahabin ne yake cewa kamar mutum ne wanda yake ga'ibi yayi dogon bulaguro yana zawwa daga ka ganshi ka san huskar shi ka tana cewa wannan wane ne na san shi to haka nan abubuwa ga wanda ya karanci sunnan ma'aiki suna faruwa yana ganin su ba bakin abubuwa bane ya san su a cikin sunnar ma'aiki Annabi alaihi salatu wassalam ya ba mu labarin su ya mama ishara zuwa a gare su nan gurin da yake cewa da at ummu habiba tayi da awa tace a kawo mata kaza inji ibnu hajar yace a cikin hadisin abi sufyan wanda aka ambata yace daga sham da yace wa qauluhu min sham munura da hadisin sosai akwai hadisin da aka ambaci cewa min sham alai kuma ne shi wani hadisi ne hadisin ummu habiba tace binta abi sufyan a cikin hadisin da yace min sham da 80 daidai ne yawa na da 80 daidai ne ko yawa lama ja ana ayu abi sufyan min ash-shami yace fihi nazarun akwai nazari kan maganan nan li anna aba sufyan mata bil madina bila khilaf baina ahli al-ilm bil akhbari kaf malaman tarihi sun san cewa abu sufyan ya mutu a madina Allah mishi rahama wal jumhur ala annahu mata jumhurun malamai sun tai kan cewa ya mutu a shekara ta abun nan ta 32 wasu sun ce sanata 33 walam arafi shay'in min turki hadha al-hadith taqayiduhu bizalika cikin hanyoyin hadisin kaf inji ibn hajar banga inda aka kayyada hadisin cewa ba min ash-shami nan ba haka bane yace illa fi ruwayati sai cikin ruwaya ta sufyan ibn uyna wa hazihi yace wa azunnu hawa hama ina zatanta kuskure ne a ce min ash-shami kaga abubuwan da ake samu wanda qur'ani kadai Allah madaukin sarki ya kubutar da shi game da kuskure da wahami duk wanda suke da awa'in qur'ani wanda kaza cewa an dauki bukhari a matsayin kama qur'ani ba a samun kuskure a ba haka bane sai dai in bai san mazhabin malaman hadisi ba babu wani littafin da ya tsira kowanne zaga ana huddo kurakure wanda suke a cikin ittifakin malamai cewa kau kaza kin nan kuskure ne a bar shi kama wannan min ash-shamikin wannan yace kuntu annahu hazafa minhu ibn na kasance ina zatan an shahe lafazin ibn li annahu allazi ja'a na ayhu ina zatan cewa inji ibn hajar cewa na ayu abi sufyan nike zatan ya kasance daga sham shine rasuwar shi tazo daga sham ummu habiba tana cikin rayuwa shi dan uwanta ne sunan shi yazid ibn abi sufyan wanda ya kasance shugaba ne a sham shine rasuwar shi ya kwanta yazo ummu habiba tana yace sai dai bukhari ya rawato shi ta hanyar cikin adadin hanyar malik daga hanyar sufyan dukkan su ta abdullahi ibn abi bakar ibn hazam daga humaid ibn nafi da lafazin yace hina tufiya anha abuha abu sufyan ibn harb lokacin da babanta ya rasu shine abu sufyan ibn harb yace sai ya bayyana muni cewa babu wani lafazin ibn da ya fadi walam yaqul fihi wahid minhuma min ash-shami amma duk marwaitan ba wanda yace min ash-shami kamar yadda ibn sa'ad ya hudo cikin tarjuma ta ummu habiba ta hanyar safiya binta abi ubaid gareta sannan yace na samu hadisin da sanadin shi kirara inji ibnu hajar a cikin musnad na ibnu abi shayba yace haddathana waqi'u haddathana shuba an humaid ibn nafi' lafazin ce ja'a na ayu akhi ummu habiba aw hamimul laha fada'at bi safra falad khad bihi zira'iha yace haka darimi ya rawato shi daga hashim bin al-qasim daga shuba sai dai yace inna akhal li ummu habiba wani dan uwa na ummu habiba ba ma'ahinta ba ko kuma wani dan uwanta wanda Ahmad ya rawato shi daga Hajjaj daga Muhammad ibn Ja'far dukkan su daga Shu'ba suka ce anna Hamiman laha mata wani dan uwanta ya rasu ba ma'ahinta bai da alaka da Sham a ce rasuwar shi ya kwanshi ya zo daga Sham shi a Madina ya mutu ba sabani kuma a ce ya kwanshi ya zo daga Sham min gairi taradudun ba tare da kai kawo ba wa idlaqul hamimu ala al-aqul qarib idlaqul ab dan uwanta yana da zato akan cewa haka ne a takaice dai cewa min ash-shami wannan kuskure ne wahami ne ya tabbata a cikin cewa ya zo daga sham wannan shine abin da yake nuna mana adalcin malaman hadisi didda bukhari ana mishi kallo littafi ne mai kima mai daraja amma an aka samu wahami ko irin wannan kurakuran ba a ce a rumtse ido dan ba qur'ani bane qur'ani shine wanda la ya atihi al-batilun bayna yadihi wa la min khalfi kuma ibnu abdul bar Allah mishi rahama da jin kai ya gaya mana hikimar a cikin at-tamhid lima fil mu'ada da jima na karanta shi lokacin da ya kawo sabanin da ya kawo akan auladul mushrikina da yan fatara na jahiliya yaya Allah zai yi da su dogon bayani da ya kawo ya kai littafi guda a cikin at-tamhid amma da bayan ya kawo yake fadar cewa Allah madaukin sarki ya ki a ce an samu wani littafi kamili kuma yana kadarta irin wannan abubuwa ne da ya nuna muku cewa babu kamilallen littafi sai nashi ne kadai ba za a samu wani abu ba amma duk wani littafi wanda yake ba qur'ani ba to sai kuma wannan bai nuna cewa kima shi ta fadi bai da daraja bai da shi yasa mustashriqun da yan qalaqatu da makiya Allah dai sun tashi ba su da gurincin mutuncin sai bukhari da muslim me yasa dan saboda sun san su ne afdal kutub ba'd kutubillah ba su shama mu wadda su sunan tirmizi su sunan nasa'i da sauran su duka amma su fara daga babbar danga wanda in sun rushe ta komai ya rushe aljami'i ne shi ya tattaro komai da komai na musulunci to in suka rushe shi suka kariya shi suka ci mutuncin shi suna zagin shi suna tsine musu gaba ɗaya busu bar fiqh ba busu bar tarihi ba busu bar luga ba busu bar komai da komai busu komai kariya ce kawai to kaga abun mazhabin yayi kama da mazhabin hauka wanda yana daga cikin da kai hadisin da annabi alaihi salatu shi ma kaman yanzu yadda na ga muku duka abubuwan wanda ya kasance yana karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam busu bashi mamaki a cikin sunan abi dauda da muke karanta hadisin imam ya hudush inda annabi sai yake cewa yushaku rajulun shab'anun ala arikati ya kusanta a samu mutun a koshe a bisa shinhoda shi ya kuli yana cewa alaikum bi hazal qur'an ku riki wannan qur'anin kadai zallar shi fa ma wajadtum fihi min halalin fa ahillu abinda kuka samu na halal ku halalta shi wa ma wajadtum fihi min haramin fa harrimu abinda kuka samu na haram kaw ku haramta banda qur'ani ba wani abu sai annabi yace ala wa inna ma harrama rasulullah mislu ma harrama allah ku saurara abinda annabi ya haramta dai yake da abinda allah ya haramta saboda ma yin qur'anil hawa hujjar da su yi cewa ai wannan hadisan annabi abinda ta tabbata cewa annabin ya faɗa basu shakku basu tantama to amma wannan ƙarerake ne aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce su bukhari suka zamana suka tsara ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka su muslim haka su ƙarar su yi ta kurma musu ashar su al-imam malik su al-imam ahmad su abu hanifa duka su yi ta kunduma musu zagi malaman fiqh su da bayan allah su aka rena amma babban magana ma ita ce magana annabi sallallahu alaihi wasallam an zazzage ta balle da tattahun fiqh to duka wannan me yake tabbatar mana abinda annabi ya faɗa gaskiya ne kuma duk sufofin da ya faɗa ka ce ya kusanta a samu mutum a koshe a bisa shinhoda shi kuma dukkan su zaka gansu wannan ita ce siffarsu duk wanda zaka gani yana da awa qur'ani zaka ganshi kato ne ba alaka shir karatu bai da alaka da karatu duka gaskata babu wani darasin dan gaskata hadisan annabi ba darasin da ba za a gado shi ba katuwar salon da kaya na alkurma jin shi wannan jahilai ku bayan Allah da wannan zai a rude su kaya ba su bane alamun cewa mutum bisa kan gaskiya yake kuma wannan hadisin yana daga cikin da akwai sharhin shi nayi zan yi muhadara akan shi da manganin malamai ba dan koyon muhadara kuma saboda ba karamin hatsari bane yake tunkaran musulmai zai kasance kwangila ce ta tura ta makiya Allah ta kowace hanya suna bi ta su bata addinin Allah ta kowace hanya suna bi su rushe sunnar ma'aiki addini na gaskiya na hakika sun san shi sun san tabbas in hadisi addini na gaskiya na hakika to bar su sayu ma musulmi shakku da jahilai da awamun nas a sa musu shakku akan addinin nan na tabbas na gaskiya a zo a ce qur'ani zalla qur'ani kadai magana ce ƙarya ce gaskiya tana kama da gaskiya ƙarya ce amma tana kama da gaskiya to in ya kasance mutum ba karatu yayi ba za hada maganganun malamai akan sharhin wannan hadisin da naka wataran zan mu samu yi muhadara akan shi kuma mai yawaita sa ta a gidajen radio da gidajen tele ba dan koi ba saboda tsamo ƴan uwan mu wanda basu san basu yi karatu ba duk wanda bai yi karatu ba shubuhohin nan da yake faɗa wallahi zai dauke sai ce lalle wannan gaskiya ce me yasa saboda dama shubuha ta yi kama da hujja ba mai bambance ya cewa wannan shubuha ce ba hujja bace sai malamai shubuha za a yi ta gefa ma jahilai su riga ganin lalle wannan akwai shi hujja ita ku shubuha ce dan tana kama da hujja